بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa, mai komi, mai iko, abu sadikan komi. Allah da ya kawo mu wannan rana, wa'azinmu na ƙarshen wata a wannan makaranta mai tarin albarka, makarantar Sabilul Huda a nan unguwar Gawan Katare da Magaram. Muna roƙon Allah Subhanahu wa Ta'ala abinda za mu faɗi, Allah ya yi albarka a cikin shi. Sannan kuma darasinmu na yau zai kasance labarin Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam. Labarin Annabi Muhammad ya kasance kuma ɓangare-ɓangare. Can a fasali muna ɗaukan guraye daban-daban. Yau abinda za mu ɗauka ya sha bamban da wancan darussa na cikin fasali. Abinda za mu ɗauka yau za mu ji labarin rishin lahiyar shi da mutuwar shi sallallahu alaihi wa sallam. Domin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yake sa mutum ya zama cikakken musulmi. Menene cikakken musulmi? A lokacin nan ne zaka ga lalle kana san Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Idan ya kasance kana san shi, to ka dinga karatun tarihin shi, ka dinga sauraron tarihin shi, ka koya ma ɗiyanka tarihin shi, matanka ka koya musu tarihin shi, su san irin gwagwarmaya da Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya sha kamin ya rasu, kuma su san irin wahalar da ya sha kamin ya rasu, su san cewa kamin a kawo musu wannan kalma ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah an sha wuya wanda take ita ce a doron duniya. Sannan kuma imanin ɗaya mu baya cika sai mun so Annabi sallallahu alaihi wa sallama fiye da kanmu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kira zuwa ga kalmar tauhidi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sannan kuma da ya kaure koma Madina ya dinga shari'o'i suka dinga sabkowa, hukumce-hukumce na shari'a ya dinga sabkowa. A lokacin da yake Makka shari'a bata sabko ba, abinda ake kira kan mutane kawai su ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah, lalle Muhammadu ma'aikin Allah ne. A wannan lokacin da mutum zai mutu, a wannan lokacin, a lokacin da ba a sallah, ba a azumi, babu zakka, duka wannan abubuwa na shari'a ba su sabko ba, amma idan mutum ya mutu a wannan lokacin dan aljanna ne. To kun gani, sai ya kasance bayan ƙaurar shi zuwa Madina sai shari'a suka fara sabkowa. Tun kamun ƙaurar shi zuwa Madina ma aka yi sirayi aka kawo kusan ƙaurar shi aka wajabta mishi sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da sako. Sakon da duk Allah ya aiko mishi ya gaya ma al'umma, Annabi ya idi sako. A lokacin da aka yi hajji ta bankwana, wadda hajji ce ta ƙarshe daga ita Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai yi wata hajji ba. A lokacin mutane sun tattaru da yawa, sun tattaru da dama a gidin Ka'aba, yake tambayar jama'a. Rasulullah yake cewa ala hal ballad, shin na isa muku da saƙon Allah ko ban isa muku ba da shi? Jama'a suka ce ballad ya Rasulullah, ka isar da saƙo ya Rasulullah, ka isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi juya ya kalli wajen Ka'aba yake cewa Allahumma fashhad, ya Allah ka shaida, ya Allah ka shaida, na ida saƙonka. Mutane sun faɗi da bakinsu. A lokacin wata aya ta sauko wadda ake ce ma al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Wannan aya da ta sauko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yau na cika muku addininku, na cika muku ni'mata, tab na hore muku musulunci shine addini. Duk wanda ya kuskure ya je ma Allah ba tare da musulunci bai tabbata shi dan wuta ne. Wannan aya da ta sauko fa baka Abubakar Siddiq. Abubakar Siddiq daga jin wannan aya sai ya fara kuka.
yake kuka yake kuka sahabbai suka ce mai biki ka ya Abubakar menene yasa kake kuka innaha ayatun min alquran mithl ay aya nazalat ala rasul sallallahu alaihi wasallam ai aya ce daga cikin alqurani kamar kowace aya kamar kowace aya ta sabko a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam an Abubakar yace buku gane ba wannan aya ta kawo yakon annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana nuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya yi da aikin da Allah ya aiko mishi shi kuma ya zo ne ya yi da sakon wannan kenan ya yi da sako mutuwa zai wannan aya tana nuna mu cewa rasulullahi rasuwa zai shikenan magana ta kare tun daga nan Abubakar ya san lalle lalle rasulullahi lokacin shi ya zo kare shi da aka zo bayan dan lokaci bitis'ati ayyam da kwana 9 sai aya ta karshe ta sauko a cikin alqur'ani wace aya ce ta karshe a cikin alqur'ani shine inda Allah yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ku ji tsoron wata irin rana wadda a wannan ranar za ku koma gurin Allah ku ji tsoron ta wannan ranar thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a cika ma kowace rai aikin da tayi fa azalimce ta ba kuma kun ga wannan aya ita ce ta karshe a cikin alqur'ani wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ku ji tsoron gamuwa da Allah subhanahu wataala za a cika ma kowace rai aikin da tayi ba a zalimce ta ba to da wannan aya ta sabgo bayan dan lokaci sai cuta annabi sallallahu alaihi wasallama cuta ta fara kama shi shine rishin lahiya ta mutuwa bada'a waja'u yadhhar ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cuta da ta fara ciwon kai da jiki da sauransu malati dai wanda daga shine rasulullah ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace uridu an azura shahada uhud yace ma sahabbai ina so in ziyarci shahide na uhud kun san yakin uhud yanda aka kashe musulmi yanda a yakin badar musulmi sun kashe kahure da kyau an kashe 70 da yanka aka kama 70 da yanka da aka koma sai kahure suka yi alliance suka gangamu a Makka suka ce bari su zo Madina nan dai su gama da musulunci nan kurmus su a fasa cewa la ilaha illallah a doran kasa suka yi alliance suka tugo suka isko mutane a garin Madina sai da aka zo garin Madina har suka bace daga baya suka komo annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi shawara da jama'a mu huta ko mu tsaya a cikin gida mu yake su sahabbai shawara su mu huta suka huta suka tarbiyo su a bakin Uhud anan aka yi yaki wanda yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsinkayo kahurai sun huda wasu mutane a bisa dawakai sai shi ma ya huda mutum 50 ya dora su bisa dutse ana ta mai Jabal Rumah annabi yake ce musu ko mun kora ko an koro mu kada ku sauko ana fara yaki sai Allah ya ba musulmi nasara da Allah ya ba musulmi nasara suka kora kahurai wa'annan ne suka saba maganar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka sabko mutum biyu ko uku da suka tsaya a sama suna cewa rasulullahi ya ce kar mu sabka ina ba a saurare su ba suka sabko suka saba magana to Allah mai iko ne a bisa dukkan komai Allah sai mai da nasara wajen kafirai dan ya dandana ma musulmi saba fadan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai wani mayaki wanda yake shine kamun ya musulunta daga baya ya musulunta sai yake wayo ana ce mai Khalid bin Walid yake wayo da mutanen shi a bisa dawakai suka zo suka gama da ƴan mutanen da suka yi saura a bisa dutse suka riskin musulman da suke kora kafirai sai ya kasance an yi koran kora su suna kora su kuma an koro su daga baya da suka juyo su tsare ƴan baya wancan wanda ake kora suka juyo su ma sai aka ma musulmi zobe la ilaha illallah a wannan lokaci an kashe musulmi kusan 300 da yanka yaki ne wanda yayi kakaci yaki ne wanda an zubda iya musulmi a wannan guri kabarinsu a nan Uhud gindin Uhud hatta da Hamza komandan yakin na annabi sallallahu alaihi wasallam anan aka kashe shi anan aka binne su to a wannan rishin lahiya annabi sallallahu alaihi wasallama rishin lahiya ya kai mai rishin lahiya sai ya ce ina so in ziyarci shuhada Uhud shahidai na Uhud annabi sai ya dauki wasu sahabbai suka tsaye suka kama hanya suka tafi suka gurin shuhada Uhud annabi sallallahu alaihi wasallama da ya iso gurin shuhada Uhud sai ya ce musu mi a hudda yaran wannan tun me yaro ya fito waje sai ya ce musu assalamu alaikum ya shuhada Uhud antumus sabiqun wa inna insha Allah bikum lahiqun aminci ya tabbata a gare ku ya ku shahidan Uhud ku kun rigaye mu ne mu ma in Allah ya yarda ga mu nan tahe yace wa inni insha Allah bikum lahiq ni ma in Allah ya yarda gani nan ina tahe zan isko ku inji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya musu sallama ya musu addu'a daga Uhud kamo hanya ne za a yi tudurwa sak har zuwa gidan shi masallacin shi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka kamo hanya da shi da sahabban da suka raka shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kuka iya tahiyya yana kuka sai sahabbai suka ce ya rasulullah mali biki me yasa ka kuka ya rasulullah sai annabi ya ce istaqtu ila ikhwani ina gurin daman na ga ƴan uwana na tuna ƴan uwana sai sahabbai suka ce awallatna ikhwanuka ya rasulullah shin ba mu bane ƴan uwanka ya ma'aikin Allah annabi ya ce la ku ba ƴan uwana bane ku sahabbai na ne Allah ya zabo mun ku mu idi saqon la ilaha illallah a doron kasa ƴan uwana wasu mutane ne za su zo bayana ba su taba gani na ba kuma za su yi imani da ni la ilaha illallah Allah ka sanya mu daga cikin ƴan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya zubda hawaye yace yana yayi begenmu daman ya gamu ƴan uwan shi yace mutane ne wanda za su zo bayan shi ba su taba ganin shi ba amma sun yi imani da shi haka aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida iya zawa gida kamun mutuwar shi da kwana uku saura mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai cuta ta yi tsanani a jikin shi kwarai ga ciwon kai ya zamanto a lokacin da yana ɗakin Maimuna radiyallahu anha ɗaya daga cikin matan shi ummul mu'minin Maimuna radiyallahu anha da ya tsaya cikin ɗakin ta sai ya ce da ya shigo gidan yana wara asa kaina Aisha ta ce kaina kanta yana ciwo sai ya ce bal ra'si ya Aisha kaina yaji ciwo Aisha take cewa daga nan ta ce kamar ma babu ciwon kan akanta saboda tsanani cuta ta fara tsanani ga ma'aikin Allah sai ce ajmi'u zawjati a tattaro su kowace duk a kirayo kowace cikin matan kunna shi aka tattara su gaba daya sai ya ce musu a ta'adununa ne an abuka fi baiti Aisha shin kun yarda in kwanta a ɗakin Aisha rishin lahiya shi yayi ta a ɗakin Aisha gaba daya matan nashi sai suka ce na adanu laka ya rasulullah mun baka izini mun yarda ya ma'aikin Allah mun yarda yayi rishin lahiya shi a ɗakin Aisha to a lokacin wannan da ya shigo iya ɗakin Maimuna yana zamne iya zamne ya tattara su gaba daya ya tambaye su izini yana so ya koma ɗakin Aisha da suka bashi izini sai annabi ya yunkura ya tashi sai ya kasa tashi rishin lahiya ta fara ƙarfi rishin lahiya ta kai ta fara gaya ya yunkura ya tashi sai ya kasa tashi daga inda yake فجاء علي بن ابي طالب والفضل بن عباس رضي الله عنهما فحمل النبي صلى الله عليه وسلم daga nan sai ali da shi da fadal suka zo suka kama shi ali ya shiga kafadar shi guda fadal ya shiga kafadar shi guda suka daga rasulullah suka tafi da shi dakin aisha radiyallahu anha a hanya gurin hucewa daga dakin maimuna zuwa dakin aisha anan sai wasu sahabbai suka tsinkaye shi an kamo shi za a tafi da shi dakin Aisha to daga nan kun san kuma kenan duniya tashi rasulullahi bi lahiya sai magana ta fara cikin sahabbai mada ahalla bi rasulullah mada ahalla bi rasulullah me ya samu ma'aikin Allah me ya same shi me ya same shi me ya same shi kowa iya ta tambaye kan shi kam Aisha radiyallahu anha take cewa da ya shigo ɗakin nata tace sai ta ga zuha tana zubo mai a cikin huskar shi kamar ruwa kamar an kwaza mai ruwa dan tsananin zafin ciwon kai Aisha tace bata taba ganin mutum ba yanda yake zuwa haka yanda ta gani a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam hamma ta ji shi yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat ya cewa la ilaha illallah lalle mutuwa tana da magagi lalle mutuwa tana da magagi to wannan farkon kamar da mun kusa ne a cikin safar ne muka ce a cikin watan safar ya fara rashin lafiya ta shi da rashin lafiya ta kai mai tsanani lokacin sallah kuma yayi ya kasa fitowa sallah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tambayi Aisha a sallan nas mutane sun tattaru gaba daya a masallaci ana tsimin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya huto sallah ya tambayi Aisha yace a sallan nas mutane sun yi sallah Aisha tace qultu la hum yantazirunka ya rasulullah musiba sallah suna tsimin ka ya ma'aikin Allah an yi sahu ana tsimin annabi ya huto ya sallah annabi kuma rashin lafiya ta kai mai sai annabi yace ku zuba mun ruwa a zuba mishi ruwa a cikin wani makayi yayi wanka ko ya ci dan sanyi saboda zafin masa sara aka zuba mishi ruwa yaje ya zubu aka zuba mishi Aisha take cewa sai da aka zuba mishi kusan talka bakwai amma in ya tashi sai faɗi ya suma bai iyawa da ya farka ya walwalo sai ya tambaye ta yace a sallan nan mutane sun yi sallah Aisha tace la hum yantazuruna ya rasulullah suna tsime ya ma'aikin Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku sa Abubakar ya ma mutane sallah ya kasa fitowa arsil ila Abubakar ku tura Abubakar ba a tura ba da ya sake suma ya sake kulhudowa ya tambaye ta an tura Abubakar ya ba mutane sallah sai Aisha tace ya rasulullah Abubakar zuciye shi raqiqa ce saukin kuka gare shi ba zai iya bayi annabi yace nace ku tura Abubakar ya ma mutane sallah sai aka tura aka ce Abubakar yayi sallah Abubakar da aka tashi sahu sai ce ma Umar ja kala Umar sai Umar shi kuma radiyallahu anhu yace anta ahqqu bidhalik yace kai ka hicancanta da wannan ya Abubakar kenan annabi ya ce Abubakar yayi Abubakar ya ce Umar yayi Umar ya maido ma Abubakar yace kai ka hicancanta da wannan ya Abubakar sai Abubakar ya tashi ya ma mutane sallah annabi sallallahu alaihi wasallama kwana uku yana rashin lafiya tayi ƙarhi Abubakar yana ma mutane sallah a wata sallah lokacin sallar azhar tarradda zai mutu sallallahu alaihi wasallam ye Abubakar yana sallah annabi sai ya ji dan sauki kadan a jikin shi sai sa aka kamo shi aka kirayo Ali da Fadl da ammihi Abbas suka dago shi ɗaya a cikin kafadar shi ɗaya a cikin kafadar shi ana tsakar sallar sai aka shigo da shi masallaci an shigo da shi masallaci sai Abubakar da ya ji motsin annabi kamar ya shigo sai ji da baya sai annabi ya nuni ya dakata ya tsaya a nan sai suka kawo shi daidai damal Abubakar suka zamnar da shi annabi yana sallah daga zamne Abubakar yana sallah daga tsaye annabi yana bin Abubakar sallar azhar mutane kuma suna bin annabi sallar azhar haka akai wannan sallar ta azhar taran nan su mutane suna bin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi shi kuma wane ne limamin Abubakar ne da akai sallar wannan aka ida sa fa kathural lagat fi masjidi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yawan hayaniya a masallacin. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaya Aisha, ma hada menene wannan? Sai Aisha tace kalu ne suka ce ya khafuna anka ya Rasulullah, ya Rasulullah suna tsoronka ne, suna tsoronka dahi. Fa kalu kala sallallahu alaihi wasallama hamiluni ilayhim, sai Annabi yace ku dauke ni ku kai ni gurin su. To anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ma mutane kudubar karshe, kuduba wadda ta girgiza duniya, kuduba wadda ta girgiza mutane, kuduba wadda aka yi ta kuka a masallaci, kuduba wadda tun musulmi ya ji ta sai zuciya shi ta karaya. Wannan kuduba ta karshe da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yi. Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace ku kai ni, da fari ma arad an ya kum ya so ya tashi, fa mastata abai iyawa, fa sabbu alaihi ma aka yace a zuba mishi ruwa, aka zuba mai ruwa ya tashi, da ya kulhudu ya tashi aka dauke shi aka kai shi har sai da aka kai shi aka dora shi bisa munbari. Yace ayyuhan nas, ya ku mutane, ka annakum takhafuna minni, kamar kuna tsoron mutuwata. Suka ce na'am ya Rasulullah, lalle muna tsoron mutuwar ka ya ma'aikin Allah. Annabi yace ayyuhan nas, ya ku mutane, wa hal kulida nabiyyu min qabli, shin akwai wani annabin da ya taba dawwama tun gabani na? Fa ukhlida fikum, ku kuma kuke so in dawwama a cikin ku? Yace ala ku saurara, inni lahiqun bi rabbi, ni zan je in gamu da ubangiji na. Wa antum lahiquna bi, kuma kuma za ku isko ni. Ayyuhan nas, ya ku mutane gaba daya, mu'idukum ma ilaysa dunya, annabi yace rendezvous ke mu da ku shine alƙawalin mu da ni da ku, magaman mu da ni da ku ba a duniya bace, ba a duniya bace magaman mu da ni da ku. Mau'idukum ma'i indal hawd, magaman mu da ni da ku a gindin hawd shine tafkin alkautsar. Nan ne annabi yana nan yana tsiman mu, inda zai dinga dauko ruwa da hannun shi madaukaki iya ba mu muna sha. La ilaha illallah, ruwan da in ka sha shi da kai da ishirwa har abadan abada. Har suke tambaye shi, ya Rasulullah, ya zakai ka gane al'ummarka? Yace idan mutum yana da doki mai hori biyar, goshin shi hori da kawahuwan shi da hannun shi duka kawahuwa hudu duka hori, in ya shigo cikin dawakai ba zai gane shi ba? To haka annabi zai gane mu daga mun zo da hori biyar gurin alwala, zai ba mu alƙawalinmu, rendezvous ɗinmu da annabi a gurin alkautsar ne, tafki alkautsar. Allah sa muna ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mau'idukum ma'i indal hawd, ayyuhan nas, ya ku mutane, yace wallahi mal faqar akhsha alaykum, ba talauci ba nake tsoro a gare ku daga baya, walakinni akhsha alaykum ad-dunya, amma ina tsoron duniya, duniya ta bude muku, ku yi arziki an tanafasu kama tanafasa alladhina min qablikum, ku dinga tsirire na tattar duniya kamar waɗanda suke tun gabanin ku suka yi tserere a cikin ta, sune Yahudu wannan Nasara. Sai kuma fata halika kun kama ahlakatkum, ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da su. Yace duniya nake guje mu, ba talauci ba nake guje muku. Thumma qala, kuma annabi yace ayyuhan nas, ya ku mutane, Allah Allah fi salah, ina gama ku da Allah, ina gama ku da Allah, kada ku kuskura sallah ta farko, ina gama ku da Allah, ku kiyaye sallah, daga lokacin sallah yayi ku tashi ku yi sallah. Ya zamna yana faɗin wannan magana, yana cewa Allah Allah fi salah, yace ayyuhan nas, ya ku mutane, ittaqullaha fi nisa, ku ji tsoron Allah a cikin haƙƙin matekunku, ku ba su haƙƙoƙinsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. Usikum bin nisa'i khaira, ina muku wasici na alkhairi dangane da matankunku. Thumma qala, kuma annabi yace ayyuhan nas, ya ku mutane, inna abdan khayyarahu Allah bayna dunya wa bayna ma inda Allah fakhtara ma inda Allah, yace wani bawan Allah, Allah ya bashi zabi tsakanin zuwa gurin Allah da tsakanin abin da ke duniya, amma ya zabi abin da ke gurin Allah. Wannan magana babu wanda ya gane ta a cikin hudu ba annabi ta karshe, sai Abubakar shi kadai ya gano wannan magana.
ya gano cewa annabi yana nihin kanshi da wannan magana. Ina iya nihin shine bawan Allah da Allah ya bashi zabi ya zamna ko ya tahi, amma ya zabi tahiya. Abu Bakar a lokacin fanfajar bilbuka sai ya fashe da kuka ya yi tse ya fara kuka duk cikin jama'an tattaro annabi yana hudu ba iya musu bayani na ƙarshen rayuwar shi. Waqata ar-nabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke ma'aiki yanke shi na magana waqal sai yace fadainaka bi abaina fadainaka bi ummahatina fadainaka bi auladina wa azwajina fadainaka bi amwalina ya rasulullah. Mun fanshe ka da uwayenmu, mun fanshe ka da diyanmu, mun fanshe ka da matanmu, mun fanshe ka da dukiyoyinmu ya ma'aikin Allah, mun fanshe ka da kawunanmu ya ma'aikin Allah. Yi tsaye iya kuka iya faɗin wannan magana a cikin mutane. To mutane ba su gane ba, sai suke mamaki wayya annabi yana magana, Abu Bakar zai yanke shi da magana, kuma iya faɗin wata magana, iya cewa mun fanshe ka da kawunanmu ya rasulullah. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara ije ma Abu Bakar, saboda mutane sun haro ma Abu Bakar a lokacin, ba su gane ba me yake nini. Annabi ya ce da'u Abu Bakar, ku kyale shi. Abu Bakar yace duk cikin ku babu wanda yayi mun wani abu a cikin musulunci, face mu ma mun mushi wani abu, mun bashi wani abu. Yace sai dai Abu Bakar shi kadai. Abu Bakar mun kasa biyan shi, yace mun bar Allah ya biya shi. Duk cikin sahabbai gabaki daya, Abu Bakar Siddiq, annabi yace mun kasa bashi wani abu akan abin da ya mana, mun bar sakewa shi gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi yace daga yau kullul abwab ila masjid tusadda, duk kohohi na shiga masallaci gaba daya a liƙe su, sai kofa wadda ta fito daga gidan Abu Bakar a barta ita daya, kar a rufe ta hal abada. Annabi sallallahu alaihi wasallama kamun ya sabko daga wannan mumbari yayi wata irin magana, yace ya jama'a, duk wanda ya san iya bi na kudi ya zo ya amshi kudin shi kamun in gamu da Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya san akwai wata mazluma ko na zalunce shi ya zo ya amshi ya rama zalunce shi. Duk wanda ya san na bige shi akan zalunci, annabi yace yazo ya rama bugun shi kamun in gamu da Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, wani irin matsayi ne wannan? Ga cuta ta kai mishi, ga yana neman kada ya kuskure dai da haƙƙin wani lahira. Akwai wani sahabin annabi ana ce mishi Ukasha, Ukasha ta yi tsaye yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, lokacin da muka je yakin Badar, bulala da take hannunka ko tsiminke da take hannunka, lokacin da kake jera mutane yace ka cacce ni a ciki gurin haƙarƙari na, yace baka gani ba. Akai shiru masallaci ya shiru, sahabbai hankalin ya tashi, annabi ya tura yace aje a dauko bulala da aka yakin Badar da ita. Aka je aka dauko ta aka ba Ukasha, Ukasha yi tsaye da bulala a hannun shi, ga annabi a tsaye, ga sahabbai kowa iya kallon shi. Ya ja fudo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, Ukasha ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tambayi Ukasha a ina na bige ka, yace a ƙashin haƙarƙari nan. Annabi yana dagare gashi nan gurin da suka ga hatta da ƙashi shuwan shi ana ganin su, sai masallaci ya kece da kuka, masallaci ya kece da kuka, tausayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Mutane suke ta kuka, guri ya rude, ga Ukasha da bulala a hannu, ga rasulullahi yana tsaye ya zo ya rama. Ya ja fudo sai da ya zo gidin mumbarin, ya yadda bulala, ya rungumi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dinga cewa jasadi fida ka jasadika ya rasulullah, jasadi fida abu jasadika ya rasulullah, jikina ya fanshi jikinka ya ma'aikin Allah, jikina ya fanshi jikinka ya ma'aikin Allah. Ukasha yake cewa yayi haka ne dan jikin shi
ya gamu da jikin ma'aikin Allah kamun ya tsaye. Ka kuma manta da Ukasha, iya daga cikin sahabbai wanda suke gaugawa kan aikin alkhairi. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya zane wasu mutane wanda za su shiga aljanna ba tare da lissafi ba. Annabi ya zane sukofin su wanda ba su taba darma guru ba, ba ruwan su, ba dogara ga wani guru da wani cancanta mai duka abubuwa wanda na tsahi da na darma-darman layu da sauran su. Annabi yace za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba. A lokacin Ukasha yace ya Rasulullah ud'u Allah li an akuna minhu, yace ya ma'aikin Allah roƙamun Allah in zama daga cikin su. A lokacin ana zancan bayanin ma Annabi yace ma Ukasha anta minhum, kai kana cikin su. Da suka ji haka sai wani sahabi shi ma yace ya Rasulullah ni ma roƙamun Allah in zama daga cikin su. Sai Annabi yace sabaqaka Ukasha, Ukasha ya riga yake. To shi Ukasha kun ga iya daga cikin masu gaugawa abu na alkhairi bai sake a kai shi. Ummi ne da gaugawa zai tashi yayi shi. Yace yayi haka ne dan jikin shi ya gamu da jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga ƙarshe kamun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga mimbarin wannan, ya mana addu'a, ya ma musulmi addu'a, addu'a wanda take ita ce, yake cewa awakumullah hafizakumullah nasarakumullah tabbatakumullah ayyadakumullah. Duk wannan addu'a da yake ma musulmi ce, Allah ya kiyaye ku, Allah ya taimake ku, Allah ya ba ku nasara, Allah ya taimake ku, Allah ya kama muku, shine wa kana akhir ma qalahu ala al-munbar qabla nuzulihi kalimatun muwajjaha ila al-umma. Da ya faɗi wannan kamun ya sauko daga munbarin, ya faɗi wata kalma wanda take zuwa ga al'umma gaba daya. Kun san abin da yace? Yace ayyuhan nas, ya ku mutane, iqra'u minni salam kullu man tabi'ani min ummati ila yawmil qiyama. Annabi yace ya ku mutane, ku ida saƙon sallama zuwa ga duk wanda ya bi ni har tashin kiyama. Annabi ya mumu sallama, yace a gaya mumu, yana gaida mu duk wanda ya bi shi har tashin kiyama. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya rasulullah. Mun amsa sallama ya ma'aikin Allah, yace a gaida mu, a gaida a cikin al'umma shi, a gaida mu har tashin kiyama. Daga nan wa humila marratan ukhra ila baitihi, sai aka dauke shi kuma suka kama shi suka tafi da shi gidan shi. Da aka shigo cikin gida iya ɗakin Aisha radiyallahu anha, sai Abdurrahman ya shigo, Abdurrahman kanan Aisha, sai ya shigo. Da ya shigo a hannun shi da asawaki a hannun shi, sabon asawaki a hannun shi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kallon asawakin, kuma rashin lafiya ta kame bai iya cewa a bashi asawaki. Sai Aisha ta gano daga kallon Annabi, ta gano cewa asawakin nan yake so, sai ta amshi asawakin daga hannun Abdurrahman, sai ta sa shi a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sabon asawaki tauri gare, bai iya tumnawa, sai ta huddo shi daga bakin Annabi, ta sa shi a bakin ta, ta tattamna shi da kyau, kuma sai ta sa shi a bakin Annabi yayi asawaki. Aisha ta ce wannan shine karshen abin da ya shiga bakin Annabi a rayuwar shi, kuma tace wannan farala ce daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Da ya gama ruwan bakina, miyanta ita Aisha radiyallahu anha da miyan Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gama su kamun Annabi ya mutu, tana gode ma Allah, tace farala ce daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi mata wannan. Hala ana cikin wannan hali, Annabi yana cikin wannan rashin lafiya, sai ya shi ta shigo Fatima. Fatima ko da yaushe in ta shigo gurin Annabi, Annabi yake tashi ya karɓo ta, ya kamo ta, ya sumbance ta tsakanin idanuwanta guda biyu, ya sumbance ta a nan goshinta, da ya shice yana son ta yadda ya kamata. Amma daga shigowa sai ta fara kuka, saboda ta ga babanta cikin wahala, ta ga babanta bai iya tashi balle ya sumbance ta yadda ya saba. Ta fara kuka, tana kuka, sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mata udunu minni ya fatima yace jafudo fatima ta jafudo kusan shi sai ya gaya mata wani abu a kunnanta sai ta ƙara kuka ta ci gaba ta daga tana kuka hallo yace mata udunu minni ya fatima jafudo fatima ta jafudo ya gaya mata wani abu hailau sai ta yi mulmushi ta yi dariya a lokacin da bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama an tambayi fatima ya fatima menene rasulullahi ya gaya miki kika yi kuka menene ya gaya miki kika yi dariya tace da fari abinda ya gaya mini cha yayi mini inni mayyitun al-laila yace daren yau zan rasu daren yau zan mutu shine abin ya sa sai ta kuka abu na biyu kuma menene ya gaya miki tace cha yayi mini anti awwalu ahli ilhaqan bi kece farko a cikin iyali na wanda zaku isko ni kece farkon wanda zaki isko ni a cikin iyali na abin sai faranta mata rai ta ji dadi ita ce ta farko da zata iske babanta bayan mutuwa shi kuma akan riwayar sira wasu na ganin a wata 6 ta iske babanta sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan yanayi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace to kowa ya fita daga daki aka bar kowa ya huta sai Aisha ita kade mai dakin annabi yace udunu minni ya Aisha jafudo Aisha sai jafudo ya dora kanshi a bisa cinyar ta zuwa kirjinta tace yana tsakanin kadari kirjina sallallahu alaihi wasallam ana cikin wannan halin sai ta jina cewa bar rafiqul a'la bal rafiqul a'la bar dai abokantaka madaukakiya gurin Allah saduwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Aisha tace sai na gano an bashi zabi ya zamna ko ya tafi Jibril ya shigo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah mala'ika musuwa a kofa iya neman izini ya shigo gurinka annabi yace iman izini ya jibril ya shigo da mala'ikan mutuwa ya shigo mala'ikan mutuwa yace ma annabi assalamu alayka ya rasulullah aminci ya tabbata a gare ka ya ma'aikin allah artana li allah ukhayyirak allah ya aiko ni in baka zabi bainal baqa'i fid dunya wa bain an talhaqa billah tsakanin ka zamna a duniya ko ka ga mun ka koma zuwa ga Allah Allah ya aiko ni in baka zabi ka zamna a ƙara ma kwanuka ko ka koma ga Allah subhanahu wataala annabi yace bal rafiqul a'la bar dai na zabi zuwa ga abokantaka madaukakiya ya zabi zuwa ga Allah subhanahu wataala daga nan malakul maut mala'ika mutuwa ya tsaya akan annabi yanda ake hudda kowace rai ta mumini shi mala'ika bayani ne yake na Allah in ya so ran ta huto ta tafi gurin ikon Allah mala'ika mutuwa yayi bayanin da Allah ya aiko shi da shi yace ayyatu harruhu tayyiba ya ke rai nitsatsa ruhu muhammad ibn abdullah ya ke ran muhammad dan abdullah tukhriji ila ridan min Allah wa ridwan ki huto ki tafi zuwa gurin yardar ubangiji da ƙarin yardarsa wa rabbur radin ghayr ghadban da ubangiji wanda ya yarda da aikin da kika yi bai yi fushi da ke ba umurnin da ya bada kenan umurnin da mala'ikan mutuwa yake faɗi kenan sai rai ta huto domin shi ma bai san barai umurni ne zai faɗi sai rai ta huto ta tafi gurin Allah da ya faɗi wannan akan annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha tace fa saqatat yadun nabiy sallallahu alaihi wasallam da yana cewa rafiqul a'la sai ce hannun shi sai ta faɗo da hannun shi ya faɗi wa saqul ra'sihi fi sadri sai kanshi yayi nauyi a kirjina fa arastu annahu qad mat Aisha tace na san lalle ya mutu domin annabi ya mutu iya bisa cinyar Aisha radiyallahu anha falam adri ma af'al Aisha tace daga nan yayin rute ban san ba me zai yi mizanci mizanyi daki na wanda take tahiya sak har zuwa masallaci ga sahabbai an cika masallaci tace sai nace mata rasulullah ma'aikin Allah ya rasu ma'aikin Allah ya rasu ai kankace menene guri ya rikici guri ya cakul dacca harbuwa mutane sun bi mota Ali radiyallahu anhu yana zamne ya kasa motsi ya rasa inda kanshi yake Ali ibn Abi Talib ya rude kamar an dora mai wani ton ton a jikin shi ya kasa motsi yana zamne Uthman ibn Affan shi kuma Uthman radiyallahu anhu kamar yaro karami iya tsaye shi kawai ya dama da hagu sai ya waye yayi nan kamar yaro karami da kake jan hannun shi haka ya rikice sun rude ma'aikin Allah ya rasu subhanallah musiba ce wanda take ita ce har daga bayan sahabbai idan wani musiba ya kama su sai a dinga ce musu ka tuna musibar rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan musiba ashe el kankannuwa ce bata taka kara ta karyawa Umar sai zare ta kubun shi iya imota iya rikicewa yace Annabi bai mutu ba duk wanda yace Annabi ya mutu zan yanke mai kai ya tafi gurin gamuwa da Ubangiji shine kamar yanda Musa ya tafi ya gamu da Ubangiji shi zai dawo kuma za a kashe duk wanda yace Annabi ya mutu ya zare takobin shi takobi a hannun shi yana karkarwa ya rikice guri ya rikice Abubakar bai nan iya can wajen garkar shi wata unguwa da ake ce masai da labari ya tarar da shi Abubakar ya kamo hanya ya zo haƙin din masallaci ya sauka daga dabban shi Abubakar Umar bai ganshi ba iya tuma mutane hudu ba ya rike takobi wani ne zai ce Annabi ya rasu Annabi bai rasu ba shi Umar ji yake Annabi sai su sun mutu Annabi zai mutu haka yake tsammani Umar da ya shigo bai ma ba kowa magana takin ya huce cikin takin Annabi can takin Aisha ɗaya shi Annabi a shimfiɗe a rihe ya je iske shi ya bude ya ga lalle ma'aikin Allah ya rasu ya sumbance shi tsakanin idanuwan shi guda biyu abokin shi wanda Allah yake idhu ma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana ya sumbance shi yace bi abi anta wa ummi fan saka uwata da ubana ibtahiyan wa mayitan tsarkakekke ne kai kana raye tsarkakekke ne kai kana mace ya faɗi mai haka nan sai maida ya rihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito waje gurin mutane gaba daya ya isko Umar da takobi a hannu iya hada duk wanda ya ce Annabi ya mutu zai yanke mai kai Abubakar daga hudawar shi sai ce ala rasulika ya Umar ansur ala rasulika kiyaye kanka ya Umar ansur ishuru kai Umar ko a kaya ka bai san ba abin da yake Umar ya ci gaba da mutar bayani da mutane a lokacin sai Abubakar ya nufi wajen mumbari sai mutane suka komo suka je wajen Abubakar Abubakar radiyallahu anhu ya ce dai mutane ya ga sun komo bayan shi gaba daya ya ce musu man kana ya abudullah fa inna allaha hayyun la yamut wa man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad mat duk wanda yake bauta ma Allah to Allah rayayye ne baya mutuwa amma duk wanda yake bauta ma muhammadu to muhammadu ya rasu ku duba matsayin wannan wani irin yanayi mutane suka shiga kuma ya karanta musu ayar Allah inda take cewa wa ma muhammadun illa rasul kad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allah shakirin yace wa ma muhammadun illa rasul annabi ba kowa bane daga cikin ku sai dai ma'aiki ne mai daraja ma'aiki ne kad khalat min qablihi ar-rusul ma'aika da yawa sun huce tun gabanin shi afa in mata yanzu in ya mutu aw kutila ko aka kashe shi a gurin yaki in kalabtum ala aqabikum sai ku koma kan kahurcin ku aya ce ta qur'ani wasu sahabban da suke yanzu ma aya ta sabbo yace ku sani Allah yace man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya koma kahurcin shi falan yadurrallahu shay'a bai cici Allah da komi ba kuma bai isa cici Allah ba wasai jazillahu shakirin kuma Allah zai sakauta ma masu godiya wanda suka bi shi daga jin wannan aya sai ta ku biyo fadi daga hannun Umar ya karkarwa yace fa arabtu annahu qad mat sai na sallalle ya mutu khalas ya mutu yace fa kharajtu ajri abhat am makanin ajlis fihi wahdi li abki wahdi na fita da gudu in shi Umar ina neman gurin da zan zauna ni kadai ya rude ya rikice babu shakka ma'aikiyarsu sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a ranar litinin kuma a wannan ranar dama aka aihe shi kuma a wannan ranar ya mutu annabi sallallahu alaihi wa sallama an mishi wanka daga ruwan rijiyar da yake sha wata rijiya da ake ce ma bi'ir garsin a da shi aka mai wanka ba a hudda mai ba kayan shi gaba daya an mai wanka da kamisi da kayan shi Ali radiyallahu anhu ya sa hirga aka nannaɗa wani abu kyalle aka dinga cuɗe jikin shi ba a hujja mai ba dan an yi rikici da yawa a tada gurin wankan shi shedan ya so ya jefa fitina ya ji wata magana a ce kakku mai wanka ma'aiki ne ba mai wanka sai suka yi wani barci akwai ruwa da ta ce sai kuma suka kwalka suka ji wata magana ku mushi wanka shedan ne shedan ne yake so ya dare ku aka mushi wanka dai dan a rude suke yanda ya kamata an sa mushi likafani guda uku kwarare ba a mai ba rawani kuma sai mutane suka dinga shiga ɗakin Aisha jama'a suna sallah wannan jama'a ta shiga ta yi sallah ta fito wannan jama'a din suka shiga kowa iya sallah su kadai suna addu'a sai su fito hadisi daga Ibn Mas'ud yake cewa farkon wanda ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama sallah shine Jibril da tawaga shi bayan Jibril Mika'il da tawaga shi bayan Mika'il Israfil da tawaga shi sannan mala'ikan mutuwa ya zo da tawagar shi kuma kowanne da tawagar shi ya zo ruwaya kuma akan ahli sira amma Malik ibn Anas daga Malik ibn Anas yace adadin sallar da aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallar 92 aka mishi kuma an binne annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗakin Aisha saboda hadisin da Abubakar ya rawaito yace Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma qubida nabiyun illa dufina haythu qubid ba wani annabi bai taba mutuwa ba sai anan inda za a binne shi anan yake mutuwa shi kuma annabi ya mutu a ina a ɗakin Aisha sai aka daga shin hudun shi inda yake aka yi rami anan aka binne shi kuma dama Aisha ta taba muhulki cewa wasu wata guda uku sun hado a ɗakin ta ta gaya ma babanta Abubakar shi ko Abubakar ya iya fasarar muhulki Abubakar yake ce mata in mulkin naki ya gaskata za a binne manyan mutane wanda suka yi kowa daraja a duniya guda uku a daki da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mata ga farkon kamar din watan wanda yake kowa daraja an binne shi a daki kuma daga baya aka binne Abubakar a dakin ta kuma aka binne Umar radiyallahu anhu a dakin ta lokacin da suka binne annabi sallallahu alaihi wasallama suka fito Fatima take cewa tace ma Anas da tana kai yako kamun ta tana ni ai yako tace ya Anas atabat anfusakum Anas yake cewa hayyo bai mun ce wannan magana yanzu ran ku tayi dadi da kuka zuba kasa a huskan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ranku yanzu tayi dadi da ku binne ma'aiki ya harsu Fatima ta ce wa ima Anas hatana atabat anfusakum an tahattu turaba ala wajhi annabi sallallahu alaihi wasallam tana kai yako kuma tana cewa ya abata ajaba rabban du'a ya abata jannatul firdausi ma'awa ya abata ila jibril nan'a ya abata ya baba ya amshi kiran Allah da ya kiran shi ya baba aljannatul firdausi ita ce makomar shi ya baba zuwa ga jibril muke ta'aziyye shi haka take fadi tana fadi tana fadin haka ya Allah muna roƙonka ka sanya mu san annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da man ya ce talatun abubuwa guda uku man kunna fihi duk wanda ya samu kanshi yana da wannan abubuwan wajada halawatul iman ya zafi dadin ya samu dadin imani imani shi ya kai gaya abu na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma Allah da ma'aikin shi su zamanto yahi san su da kowa ka hisan Allah da kanka abu na Allah daidai kai shi ka hisan annabi da kanka yanda da annabi yana raye aka halbo bindiga ko kibiya zaka sa jikinka ka tare kai ka mutu shi ya rayu sai imaninka ya kai wannan imaninka ya cika yanda zamu so annabi sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine wa an yuhibbal mar kuma ya so mutum la yuhibbuhu illa lillah baya san shi kawai sai dan yana aikin Allah ya so shi dan Allah subhanahu wataala wa an yakra an yauda fil kufur na farko ya so Allah ya so ma'aikin shi fiye da kanshi na biyu ya so mutum dan yana aikin Allah ba dan komai ba kuma na uku ya dinga kin komawa ka hurci kama yakra an yukuda fil nar kamar yanda kowannen mu yake kin a jefa shi cikin wuta ai kowa bai so a jefa shi wuta to ka dinga kin ka hurci da kahurai yanda kake kin a jefa ka wuta ya Allah muna roƙonka ka arzuta mu san annabinka sallallahu alaihi wasallam dole mu dinga karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam mu koya ma kanmu mu koya ma uwayenmu mu koya ma ɗiyanmu mu koya ma matanmu kowa a koya mai a duka shekara kullun ba sai wani dan lokaci kadan ba dole mu karanci tarihin annabi dole mu so annabi sallallahu alaihi wasallam mu bashi haƙin shi Allah ya sadda duk wata hanya da zata je gare shi sai ta ga hanyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta Allah ka arzuta mu da san ka da san annabinka sallallahu alaihi wasallam ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين